nazama ki akazana kekin zamani
me sake manane mbambia
ai nazama ki akakima akazamani
me arake manane mbambia
ai
nida no nasanjuwa naidamara kansankita dawiwa babu gudu balle ne ko sawa kine biyo do yake amsa
na zama kai akakaima ka zamani
ie mama zazo ta soga guzauna abin shawa ga tanda yo waina cikin mata nake ce zabi na soyayya na baki madina Allah ya kare ki.